ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر بقوي قوتن شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرة دبودا da 437 daidai da 14 ga watan Mai shekarar miladiya ta 2016. Wannan shine kaset na 66 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khair al-Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikh al-Islam al-Thani, Allah ubangiji ya gafarta mishi. Littafin Iqtida'u Sirat al-Mustaqim kundi ne na komai da ruwanka, amin. Littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khair al-Ibad littafi ne na kundin komai da ruwanka dangane da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shiriyarsa da tafarkin rayuwarsa da yadda yake al'amuran ibada da mu'amalarsa da yadda yake zamantakewa da iyalai da ƴan uwa da sahabbansa da sauran mutanen da suke kewaye da shi. Ibn Qayyim ya kai matuƙa wajen tattara bayanai game da duk wani abu da ke da alaka da tafarkin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Malamai suna mishi jinjina game da wannan aiki da yayi, musamman saboda lura da cewa yayi wannan aiki alhalin yana nesa da littafan shi, a sanda ya tafi aikin haji a kasar Makka daga kasar su ta Dimashku. Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi. Har yanzu dai muna bibiyan al-Imam Sheikhul Islam Thani Ibn al-Qayyim a inda yake tattauna mana game da masail a cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da sallar Juma'a. Ya fara mana ishara a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gudanar da hudubarsa da cewa wani lokaci yakan yi magana idan bukata ta kama, ko ya yi magana da wani wanda ya shigo, ko ya tambaye shi, ko ya amsa tambaya. Yakan kuma daga murya idan ya fara wa'azi, yakan yi nuni da hannunsa, yakan yi addu'a ta neman Allah ya shayar da ruwan sama. Za mu tashi a inda yake cewa wa kana yumhilu yawmal jum'a, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yakan jira yayi jinkirin fitowa daga cikin gidansa ranar Juma'a. Hatta yajtami'a an-nas, baya fitowa har sai mutane sun gama taruwa, tunda shine liman. Fa idza jtama'u, idan mutane suka fito suka taru, kharaja, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ilaihim, zuwa gare su wahadahu, shi kadai yake fitowa, min ghairi shawishin, ba tare da odali ba. Shawish kalma ce asalinta daga yaren Turkiya, tana nufin sergeant, ko kace odali, ko dan sanda, ko bodyguard. Asalinta dai ma'ananta shine officer na soja, kamar matsayin sergeant, wanda is a non commissioned army officer, bani o abin nan, o air force officer. Sergeant shi yake ce mashawish, ma'ana manzon Allah shi kadai yake fitowa, wani baya rako shi, wani dan agaji, ko wasu ƴan ainihin wato naku, ko ƴan banga za su taho da makamai su sako shi a gaba, ko ya fito cikin tsakiyarsu, shi kadai yake zuwa, babu mai shiga gaban shi ko ya tsaya a bayan shi. Yasihu baina yadayhi, ballantana a samu shi wannan shawish din yana ihu, yana ƙara, ko yana kirari a gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A zahiri Ibn al-Qayyim yana ishara ne a kaikaice zuwa ga al'adun da watakila tun a lokacinsa ana yi, kuma har yanzu ana yin su. Shine a ga limami ya fito tare da sankira da zagi da ainihin wato sakataren shi da PA da wane ne, tawagan mutane da yawa kewaye da shi, yana tafiya ana mishi kirari ana ga dan malikin malamai barka da fitowa imamul a'imma barkan ka da warhaka Allah ya tsare ka ya shekhu shuyukhi da irin waɗannan kirari da ake to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a mishi wannan kirarin to ba sunna bane kenan aiwa malami irin wannan kirarin malamin sunna yana iya yawo shi kadai kamar kowane mutum baya daga cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malami ya zama kamar sarki yana tafiya da hashiya yana tafiya da dakaru da rundunoni da waɗanda suke tare shi da waɗanda suke ainihin wato buɗe hanya kafin ya tafi wannan ɗabi'a ce irin ta sarakuna na gargajiya da masu ainihin gwandan ƙarfe sojoji da makamantansu ina fata mun gane wannan Allah ya tsare wala labisa tailisan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya saka alkabba irin katuwa alkabban nan da limamai yanzu suke sakawa kaga mutum limami ya saka riga wajen guda shida yana tafiya yana zufa to manzo Allah baya yin wannan yana yin shiga ne ga magarin shiga wanda ya saba kayan shi na sallar juma'a sanannu ne su ne dama kayan da yake ajewa kuma kaya ne ga magari babu alama alfahari ko cika kaya ko takallufi game da su shi ma baya daga cikin sunna jama'a wala taraha kuma baya yin lilliɓi irin lilliɓi da mutane suke su lilliɓe kansu kamar amarya duk wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin shi ba al'ada shi bane wala suwadi ko baya saka bakaken kaya akwai waɗanda su kuma limamai ne masu bakaken kaya kamar ƴan shi'a duk wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin su fa idza dakhala almasjida idan ya shiga masallacin sallama alaihi sai ya musu sallama wa idza sa'ida almimbara idan ya hau kan minbari istaqbala an-nasa biwajhihi wa sallama alaihim sai ya ƙara fuskantar mutane da fuskarsa sai ya sake yi musu sallama to wannan hada sallama guda biyu cewa yana yin sallama idan ya shigo kuma yana yin sallama idan ya fuskanci mutane wannan riwaya da ta kawo wannan hadin bata inganta ba jama'a al-jam'u bainas salati inda dukhul wa inda sa'udil minbar hadisin ta da'ifi ne al-imam al-bayhaqi da ibnu adiy al-jurjani a cikin al-kamil su suka fitar da wannan riwaya da isnadi da'ifi malam muhammad nasiruddin al-albani ya tabbatar da raunin wannan riwaya a cikin littafin ad-da'ifa alamba na 4194 da cikin littafin al-ajubatun nafi'a an as'ilati lajnati masjid al-jami'a da haka bai inganta ba abinda ya tabbata shine nabi cewa yana yin sallama bayan ya hau minbari san da ya fuskanci mutane amin ina fata mun gane ma'ana banda sallama ta farko ta shigowa masallaci nan liman zai takaiti ne akan addu'ar shigowa masallaci bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftahli abwaaba rahmatik anan a iya wannan mutum zai takaitu abu na biyu kuma limamin juma'a idan ya zauna akan minbari ya fuskanci mutane sai ya musu sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine abin da ya inganta kamar yadda ainihin malamai suka ruwaito da isnadoji ingantattu ina fata mun gane wannan jama'a walam yad'u mustaqbil alqibla baya juyawa ya kalli alqibla ya fara yin addu'a wannan mana daga cikin bidiyoyin da suka faru a baya idan liman yazo sai ya juya ya fuskanci alqibla yayi addu'a alhamdulillah a wannan zamanin namu wannan bid'a ba ta daga cikin abin da ta bayyana mutane suna aikata su thumma yajlis sannan sai ya zauna da zaran ya shigo ya hau minbari sai ya zauna waya akhudhu bilalun fil adhani da zaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna shi kuma bilal sai ya fita dama yana waje amin yana ainihin jira sai ya kira sallah fa idza faragha minhu da zaran ya gama kiran sallah qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya miƙe fa khataba min ghairi faslin bayna al-adhani wal khutba sai ya miƙe ya fara huduba ba tare da an samu wani abu da ya tsinka ya yanka tsakanin huduba da abin da ke riga ya tana kiran sallah ba ma'ana mubasharatan bayan gama kiran sallah sai a fara ainihin wato huduba la bi iradi khabarin wala ghairi babu wani labari da za a kawo ko wani abu daban na daga cikin kuskure da limamai suke ha ilawa irin nan wajen a kira sallah ta juma'a sai kuma limami ya kama wani labari wani jawabi ko wani bara na neman wani taimako ko bayani akan wani daurin aure ko ta jana'iza ko wani wa'azi na daban. In wa'azi ne sai ka yi shi a cikin hudubar, kamar da shi shine hudubarka. Galibi limaman mu suna yin wannan. Sai yayi surutu na wajen minti 10 sannan kuma sai fara innal hamdalillah. To wannan surutun da yayi ko menene yake yi wanda ya raba tsakanin hudubar da abin da ya gabace ta na kiran sallah baya cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Ina fata muna gane wannan jama'a. Walam yakun ya'khudhu bi yadihi sayfan wala ghayrahu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana rike takobi ko wani abu daban a hannun shi ba. Fa innama kana ya'tamidu ala qausin aw asan qabla an yattakhidha al-minbar. Da dai kafin ayi mishi minbari ya kasance yana rike baka ko sanda ya jingina akai, shi ma rikewan yakan dogara ne akai dan ya dan ji ainihin balance haka. Wa kana fil harbi ya'tamidu ala qausin, kamar yadda ya kasance idan an je wurin yaki, idan zai yi huduba a wurin yaki yakan dogara da baka. Wa fil jum'ati ya'tamidu ala asan, a juma'a kuma kafin a mishi minbari yakan dogara ne da sanda. Al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisi akan haka, hadisi ne ingantacce kamar yadda malam Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ya faɗa a cikin At-Talqis, da shi da Ibn Khuzaima sun inganta wannan hadisi. Haka nan kuma Al-Imam Abu Sheikh a cikin Akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. To wannan kenan ga limamin da zai huduba a inda babu minbari. Idan wani dalili ya kama za a yi hudubar juma'a a inda babu minbari sai a nemo mishi sanda sai ya dogara da ita. Amma inda akwai minbari baya daga cikin sunna ya ku limamai rike sanda din nan. Kuma a yanzu sai ka ga ba ma rike sanda suke ba, kawai ana aje sandan ne ta makale a jikin kafadar shi haka kawai tana kwance a jikin kafadar shi. Wani lokaci za ka ga sandar karfe ce ma zindimemiya kamar ta sarkin gargajiya, wata ma ba ta shiga mota, an aka taho da mota sai ta bullo ta gefe. Duk wannan kauyanci ne jama'a, ba sunna bane. Ina fata mun gane wannan. Wa kana fil harbi wa lam yuhfaz anhu annahu atamada ala sayfin, ba a taba kiyayewa a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa gashi wata rana ya jingina akan takobi ba. Wa ma yadhunnuhu ba'dul juhhal, abinda wasu jahirai suke riyawa annahu kana ya'tamidu ala sayfi da'iman, cewa so da kullun manzon Allah yana jingina ne da takobi. Wa anna dhalika isharatun ila anna ad-din qama bis-sayf, da kuma suke riya cewa wannan ishara ce akan cewa addini nan na musulunci ya tsaye ne da karfin takobi. Fa min fart jahili, wanda ke riya haka wannan din yana gwada tsananin jahilcin mutumin da ke zaton haka. Wannan ba ilimi bane, tsabaragen jahilci ne kenan. Fa innahu la yuhfadu anhu ba'da ittikhadhi al-minbar annahu kana yarqahu bisayf, domin babu riwaya da ta zo ta nuna cewa bayan an yi mishi minbari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hawa minbarin nan a tare da shi tare da takobi ba. Wala qausin ko baka ba, wala ghairihi ko wani abu daban ba, wala qabla ittikhadhihi annahu akhadha bi yadihi sayfan albatta, sannan dangane takobi tun kafin yayi minbari ma ba a taba ganin yana yin hudu ba ya dogara akan takobi ba. Ma'ana ita takobi ko kafin da kuma bayan minbari baya dogara da ita, amma sanda kafin minbari yana dogara ita a hudubar juma'a, shi kuma baka kafin minbari yana dogara da shi a hudubar yaki. Ina fata mun gane wannan. Wa innama kana ya'tamidu ala asan aw qausin, kadai ya kasance ne yana dogara akan sanda ko kuma baka. Wa kana minbaruhu thalatha darajati, minbarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance matakai ne guda uku. Haka shine kadai sunna game da minbari jama'a, ba a yin minbari ya wuce mataki uku. Na dai sai ka nuna wa mutane da hoton abin nan ko minbari a cikin sunna baya wuce daraja uku, matakai guda uku jama'a. Idan ya wuce haka to ya zama bid'a. Malam Albani a cikin littafin As-Samarul Mustatab a cikin mujalladi na 1 da littafin silsilar sahiha har ila yau a mujalladin ta na 1 yayi maganganu masu nauyi game da irin bid'o'in da ake yi a minbarai har da minbarai irin na harami yace duk waɗannan bid'a ne sun saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ma kuma yayi a cikin littafin abinnan littafin al-ajwatun nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a cewa ba sunna bane ayi minbari ayi shi a mai kulliya kala kala sannan ayi shi da matakalai da yawa ko ayi shi da girman da zai tara waje gaba daya ci duk wannan ba sunna bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma abin da yafi dacewa da masallacin manzon Allah da sauran masallatan musulmai shine abu sunna shi mai masallacin domin wasu daga cikin malaman Saudiya sun ji haushin waɗannan maganganu da Malam Albani yayi amma kuma shine daidai jama'a to haka har yanzu a cikin masallatan mu wajibi ne mu kula da bin sunna wajen mu'amalantar minbari na farko dina daga cikin alaman masallaci na ahlus sunna ne a ga minbari a cikin sa koda ba a yin sallar juma'a kuma in za a yi wani jawabi kwarai kuwa kwarai ya daga cikin alamar masallaci ana bin sunna a ajin minbari koda ba a sallar juma'a karatun yayi sabo ne da yawa na'am na'am eh ya sauka ma'ana gaban inda mutane suke an tushe shi da katakaiya ko babu yadda za a yi a mu'amalance shi irin wannan mu'amala sai dai limamin ya shigo ta can baya wannan mariya daga cikin bid'a mumbarin da ake yanzu ka ganshi mumbari da rumfa da biza haka kama ɗakin sarki ko irin haudaji da ake sakawa akan raƙumi ko sai kuma a yi shi can baya wani har da kujera a kai wurin zama ga matatakale guda uku sannan ga dadduma ga wane ne duk wannan zakarafa ce kuma aka toshe shi yadda in ana so a kwatanta irin wannan sunnar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin sallah akan minbari ba za ta yiwu ko manzo Allah da ya sallah akan minbarin ya ce nayi sallah akan minbari ne dan ku ga yadda ake yi kuma dan ku kwaikwayi sallah ta kenan ya halasta wata ranar limami ya sallah akan minbari har daidai inda za a aje minbarin za mu zo mu ji sai da malamai suke magana a aje shi yanda ba zai tara sahu ba ya zama tsakanin shi da sahu akwai akalla mamarra shati kai ya tara sahu ya zama kuma yana bangaren wato idan liman ya kalli mutane ya zama yana bangaren hagu da limamin ke su kuma mutane ya zama yana ta bangaren dama da su haka ake aje minbari ina jin wannan ka mutane suna kulawa da shi ko ya zama minbarin yana bangaren kudi kenan na masallacin haka ne ko a irin kasashen mu nan zai zama yana kudanci da bangaren liman to a masallaci kuma na asalin ahlus sunna da suke da karo manta babu mihrabi babu lungun liman to da haka ne daga nan zaka gane ina ya kamata a aje shi zai zama an aje shi ne daidai inda sahun farko ba zai hana mutane yin sujuda ba sahun farko to limbarorin da ake yanzu ko wani zaka ga zai shiga cikin sahun inda ba dan yana cikin lungun liman din bane saboda girman shi ko mun fahimta da haka wajibi ne na farko ya zama madaidaici yadda ba zai tara sahu ba za a iya yin sallah a ainihin gindinsa ta yadda idan liman ya hau kai ya bayan yin ruku'u zai ja da baya yayi ribas sai ya sujuda a daidai kasan minbarin ya zama tsakanin shi da minbarin akwai mamarra shat da haka in za a yi masallaci ba wai za a nemo architect ne kadai ya zo ya zane ba sai an samu malamai da suka san addini suka karanta Bukhari suka iya kitabul masajid suka karanta da fiqhu suka san ya yi tsara masallaci sai su gaya ma architect to nan daga nan zuwa nan kaza zaka sa mana kar ka sa mana pila a wuri kaza kar ka sa mana kwana a wuri kaza haka bayika kar ayi su suna kallon alqibla ko su bada baya duk mun karanta wannan a baya insha Allah almuhim shine minbari yana daga cikin sunna ya zama matattakala guda uku ya zama kuma ba a mishi wata kwalliya ta musamman ba yana daga cikin sunna sannan a aje shi a daidai inda sunna ta tanada sannan kuma ya zama a kowane masallaci na musulmai akwai shi ba sai inda ake sallar juma'a ba domin in wani jawabi ya kama ko karantawa ko wa'azi ko wani kwatanci ko irin wannan sallar sai limami ya hau kan minbari sai ya yi wannan ina fata mun gane wannan. Na iya tuna tunda can da dadewa a masallacin markaz na Kudus ta da can tsohuwar Kudus akwai minbari irin wannan a wajen. So lokacin ana tashin bin sunna a markaz haka aka aje shi, ni nan nakan hau kan shi nayi karatu har mutane suka zo ma su dinga mamaki cewa ji wannan dan masallacin da minbari, amma yanzu ban san ko akwai a masallatai da dama ba, wallahi ta'ala a'ala. Allah shi kyauta na'am. E babu laifi a dauke idan bukata ta kama, a dauke shi daga inda yake idan bukata ta kama, kamar mu yanzu anan idan an gama sallah ko kuma ba amfani yake da shi ba mai da shi gefe, babu laifi akan wannan insha Allah gurgurdan bukata. A ba boye shi ba, bukata za ta iya sa a dauke shi kamar yadda bukata na iya sawa a canza, sai dai a inda babu bukata haka to babu dalilin a dauke. Inda ya zama kamar masallaci ne permanent masallaci ba irin nan da yake multipurpose ba, in aka aje shi a nan wajen sai a bar shi inda aka aje shi, sai in bukatar shara ko wani sanitation ko za a canza carpet ko tiles ko wani abu ko ya lalace za a fita da shi waje a bubbuga mai kusa, kaga wannan bukata ne. To mu kuma nan bukatar mu kullun tana sabuntuwa, bukatar jera kujerun nan da sauran bukatu da gurgurdan bukata da haka za a mu'amalance shi. Ina fata ƴan uwa su koma su karanta littafin As-Samar al-Mustatab fi fiqh sunnati wal kitab na Malal Albani da littafin As-Sahiha mujalladi na 1 da littafin Al-Ajwat an-Nafi'a an as'ilati lajnati masjid al-Jami'a. Ina fata mun gane wannan jama'a. Da shine yake cewa wa kana qabla ittikhadhihi yakhutubu ila juz'in yastanidu ilayhi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kafin ai mishi wannan minbari yana jingina ne da wani kututturen dabino. Falamma tahawwala ila al-minbar, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ya hana hawa kan minbarin nan, hannal juz'u haninan sami'ahu ahlul masjid. Anas ya bada labari cewa wannan kututturen dabino da aka cire shi daga bigiran da yake yana samun daraja, manzon Allah na jingina a jikin shi alayhi salatu wassalam, sai ainihin wato aka ji wannan kututturen dabino yana kuka yana haniniya yana shasheka kuka, sami'ahu ahlul masjid, sai da kowa a masallacin yaji. Ba wai labari ne jama'a na abin nan na wasa ba, labari ne ingantacce a cikin littafin Bukhari jama'a, don akwai ƴan bid'a da zindiƙai da suke karanta ire-iren waɗannan hadisan saboda wai sun saba wa hankulansu, suna manta cewa abu da yawa ya saba wa hankalinsu kuma sun yi amanna da shi. Yanzu hankalin mutum baya iya yi wa mutum explanation ɗin ya yake yayi bacci, ya yake ainihin wato ya yi mafarki, me ke faruwa, yake yin mantuwa, duk waɗannan abubuwan har yanzu kimiyya ba ta iya gano su. Me ke faruwa a yi bacci, me ke faruwa a yi mafarki, ina ina rai yake a jikin mutum, ina hankali yake a jikin mutum, da me ina duk abubuwan da ka haddace me yasa an fasa kwakwalwarka ba za a san su ba, me yasa sai a ji kana jawabi kana bayanai baka san inda suke tasowa ba kai ma. Duk wannan ya wuce hankalin mutane, amma mutane sun yi imani da shi, suna ma takawacewa su masu basira ne, su masu kwakwalwa ne, su masu ilimi ne, ilimin da suke takama da shi a ina yake, it's abstract, ba sa iya ganin shi ko. To da haka akwai abubuwan da suke faruwa a cikin rayuwa da sun wuce iyakar iliminka, ko kuma a mu ɗaiɗaiwa mutane su wuce iyakar hankalin wane, hankalin wane kuma ya iya riska. Yanzu akwai abin da mu da muke manya za mu iya riska, yara ƙanana waɗanda ba su da tamyizi hankalinsu ba zai riska ba. To kenan da nawa za a yi aiki yanzu? In an ɗauki hankalin manya sai a ce abin tabbas ne, in an ɗauki hankalin yara sai a ƙareta kenan, ko kuma bai sanar da ba. Dan shi hankali babu objective hankali wanda zai iya fassara komai, kowa hankalin shi gwargwadon basirar shi ne da shekarun shi da experience ɗin shi da wayewarsa da environment ɗin da ya taso da irin tarbiyyar da yake da ita, babu. To da nawa za a yi aiki kenan hankalin? Amma za ka ga akwai ɓatattu da dama daga cikin ƴan boko da wasu ƴan arabiya zindiƙai waɗanda suke gabatar da hankali, wannan tsohuwar bid'a ce a cikin musulunci. Malam Ibn Taymiyyah ya mata raddi kwatsa-kwatsa a cikin littafin Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naql mujalladi 9, duk wata shubha da ake kawo sai da ya kwankwaɗe ta. In kana son ganin kuma summary na wannan qawaidin sai ka nemi At-Tadmuriyya ta Ibn Taymiyyah din har ila yau, anan ya tattauna game da waɗannan masail din a tattakaice wanda za su iya fahimtar da mutum yaya Allah yake mu'amalantar abubuwansa. Wato shi ilimin Allah ya zarce na halittu, abinda Allah yake aikatawa ya zarce abinda halittu za su iya riska, da haka Allah ya aiwatar da abubuwa iri daban-daban a cikin wannan rayuwa tamu wanda suka saba wa abinda halittu suke iya riska. Alal misali shine dauki kissa ta Isra'i da Mi'raj. Hadisi ya tabbata sai da aka samu wasu ma daga cikin waɗanda suka rigaya suka musulunta da aka zo Isra'i da Mi'raj suka yarda. Anas ya bada labari, amin Ibnu Abbas ya bada labarin cewa da manzon Allah ya waye gari a Makka ya zo ya bada labari yace mutane fa min musaffikin, wani sai ya fara tafiya yana cewa oh la ila kai jama'a kun ji wani irin sabuwar ƙarya wa min wadhi'in yadayhi ala ra'si yake yace wani kuma ya daura hannu akai yace oh mun shiga uku Muhammad ya rena mana hankali. Ibnu Abbas yace yukadhibunahu kama za'am, suna ƙaryata manzon Allah a riya wasu kaga kwakwalwar su ce bata kai ba imanin su bai kai ba, dama Allah ya jarabci mutane da su. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Sa Abubakar da yake su suna da gaskiya, sun gaskata, suna da hankali mai kyau. Da aka zo aka ce mushi kai ne kace duk abin da abokin ka ya faɗa ka yadda, to ka ji abin da ya faɗa. Yace kun tabbatar ya faɗa, yanzu su ne ma abin tuhuma kenan. Kun tabbata ya fara suka ce yace to inda ya faɗa na yadda, ka yadda yace na yadda da shi ma akan abin da ya fi haka, na yadda yana kawo wahayi daga wurin Allah, ina kuma ga in yace ya je wurin su kuwa. Bayan da duk ya zauna ya gama ba su bayanai yace a wuri kaza akwai kaza, akan hanya akwai gari kaza, akwai bishiya kaza, na gama mutanen garin nan suka tafi kasuwanci a wuri kaza, raƙumi mai suna kaza shine a gaban su, da muna dawowa mun bar su a wuri kaza, hala nan da kwanaki kaza su iso garin nan. Suka ce wallahi duk abin da ka siffanta haka ne, amma ko ba su imani. Yana cikin littafin ainihin Sahihul Bukhari wannan. Suka ce wallahi duk abin da ka faɗa, amma na'atu fa sahihun, haka suka ce duk abin da ka faɗa ya kai Muhammadu gaskiya ne, amma ba su imani ba. To kaga wannan kissa ta Isra'il Mi'raj ta zama fitina ga mutane, wasu suka kafirta. Haka in ka dauki ainihin mas'ala irin ta ainihin wato tsaga kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanke zuciyar shi da akai, da zuba mishi ilimi da hikima da akai, wasu suka karyata abubuwan da suka faru na manzo Allah ya ce ya ga wuri kaza an nuna mishi inda ba a iya gani daga inda yake, an samu wanda suka karyata, wasu ma har cikin musulmai. Akwai abu da dama da mutane suke karyatawa waɗanda sun wuce karfin imaninsu, to wannan na ɗaya daga cikin su jama'a, ya daga cikin ɗaya daga cikin hadisan da ake samun zindikai daga cikin wanda suke danganta kansu ga musulunci. Sai ka ji mutum ya ce a hankalce ya zai haka yi, to kai waye kai a cikin masu hankali kenan, kai ai dan karamin mahaukaci ne a cikin masu hankali, kisa hankalin kai kasa daukan wannan. Mu musulmi, mu ahlus sunna, mu salafiya, duk abin da ya inganta da isnadi baya mana nauyin dauka, komai yadda mutane suke ganin shi garibi go, to mu a wurin mu daidai ne inda isnadin shi ya inganta. Wannan kuma riwaya ce a cikin littafin al-Imam al-Bukhari, dan haka ne ma Bukhari ya kawo ta a cikin abin nan Kitabul Manaqib a cikin Alamatun Nubuwa, na daga cikin hadisan da ya kawo a cikin Alamatun Nubuwa, alamar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil akhirati wal ula. A takeice wannan kututtire ya fara kuka yana haniniya, fa nazala ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa dammahu, sai manzo Allah ya sauka yaje inda kututturen dabino yake, ya kama shi ya rungume shi. Qala Anas, Anas yace hanna lamma faqada ma kana yasma'u min al-wahyi, wannan kututture ne dabino yayi kuka ne saboda ya rasa abin da yake ji na wahayi. Wa faqaduhu istisaqan nabiy sallallahu alaihi wasallam, kuma ya rasa manzon Allah, ya rasa rungume shi da manzon Allah yake taba jikin shi da suke yi shi da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba karamar karama bace a ce manzon Allah ya taba jikinka, koda kai dutse ne, koda kai kututure ne, to wannan kututuren yana jin takaicin daga yanzu manzon Allah ba zai kara taba jikin shi ba, shine yake wannan kukan. Walam yuda al minbar fi wasatil masjid, abin da ya tabbata a wancan riwaya daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin sa aka tona kasan minbarin sa, aka birne wannan kututuren dabino. Ina fata mun gane wannan. A cikin inda yake cewa kenan ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna, da haka minbarin yana cikin rawdatun min riyadil janna tun anan duniya, amin wannan kututuren dabino. Ina fata mun gane wannan. Wannan wurin da shine kadai a duniya ke da wannan falala, a duniya babu inda ya kai falala indai a lahirance ne na wannan wajen inda yake ce marauda. Wannan ya jawo sabani tsakanin malaman hadisi game da cewa da Makka da Madina yana falala. Saboda Makka akwai Ka'aba Baitullahil Haram, Madina kuma akwai wani sashe na aljanna. To kuma a cikin hadisi manzo Allah ya ce inda za a aje sanda kawai a lahira a cikin aljanna ya fi duka duniya falala. To sai zama ga wani waje wani square meters haka wanda ya taba zuwa Madina ya taba ganin wajen ko halama ko wanda suka shiga na. To aka ce kuma aljanna ne kenan ya fi ko ina daraja a duniya har da Makka inda rikicin yake kenan. Wallahu alam. Walam yudha al-minbar fi wasat al-masjid, ba a sanya minbari a tsakiyar masallaci. Wa innama wudi'a fi janibihi al-gharbi, ana sanya shi ne a bangaren yamma. Yana fadan haka ne saboda masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana kallon gabas da yamma bane, karo manta yana kallon kudu ne da arewa. Al-qiblar su suna tunda suna arewa ne da Makka, to suna kallon kudu ne. To kaga a irin haka sai zama minbarin a irin mu inda zamu ce kudancin masallaci, to su kuma yammacin masallaci kenan. Ina fata mun gane wannan. Qariban min al-ha'it, kusa da jikin bango. Wa kana bainahu wa bainal ha'iti qadara mamarrashati, tsakanin minbarin da jikin bango kamar inda yar akuya za ta iya wucewa ne. Wannan ma hadisin Bukhari ne da ainihin al-Imam Abu Dawuda daga sahabi Salamatu dan Akwa cewa ga daidai inda ainihin minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Wa kana idza jalasa alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi al-jum'a aw khataba qa'iman fi al-jum'a istadara ashabuhu ilayhi bi wajhihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zauna akan minbarin ba ranar juma'a ba, ko kuma idan zai yi hutuba a tsaye a lokacin sallar juma'a, sai sahabbai gaba ɗaya su juyo da fuskokinsu suna kallon shi. Wato wanda yake nesa yanda zai zama kamar ya zauna baya kallon manzo Allah, sai ya juyo shi ma ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai zama dukkan fuskokinsu suna kallon inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Wa kana wajhuhu sallallahu alaihi wasallam qibalahu, yakan fuskance su da fuskar shi fi waqtil khutba, a lokacin da yake khutbar. Wa kana yaqumu fa yakhutubu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana miƙewa ya khutba. Thumma yajlisu, sannan ya zauna jilsatan khafifatan, dan kankanin zama. Jalsatan khafifatan, dan kankanin zama. Thumma yaqumu, sannan ya ƙara miƙewa. Fa yakhutubu thaniya, ya sake yin khutba ta biyu. Fa idza faragha minha, idan ya gama wannan khutba ta biyu, akhadha bilalun fil iqama, sai bilalu ya tashi ya tayar da iqama. Wa kana ya'muru an-nasa bid-dunuwi minhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan umarci mutane su kusanto zuwa gare shi dan su saurara su ji abin da yake fada. Wa ya'muruhum bil insati, yakan umarce su da saurarawa. Wa yukhbiruhum, yana ba su labari. Annar rajula, cewa shi mutum idza qala li sahibihi, idan mutum yace da abokin zamansa ansit kayi shiru, faqad laga, to wannan da yace ayi shiru shi ma yayi wasa. Idan ka ji wani na surutu ranar juma'a, ce mishi da zaka yi wani kai shiru, to da kai da shi kun yi tarayya a cikin, dama shi yana cikin barna ne tuntuni, kai ma yanzu ka shiga. Wa yaqulu, wannan hadisin Bukhari ya fitar da shi da al-Imam ainihin Nasa'i, hadisin cewa da Muslim da Nasa'i, shine hadisin man qala li sahibihi ansit faqad laga. Wa yaqulu, kuma yakan ce wa mallaga fala juma'ata lahu, wanda di yayi wasa to ba shi da juma'a. Wannan da lafazin nan haka malaman hadisi suka ce bai tabbata ba, amma yana da shahidi mai ƙarfi da ya inganta shi, shine lafazin mallaga aw takhatta kanat lahu zuhura, riwayan al-Imam Abu Dawuda wadda malam Albani ya inganta a cikin Sahih Abu Dawuda da isnadi ainihin ingantacce kenan daga Abdullahi dan Amr dan As, cewa mallaga, wanda ya lagau, misalin lagau shine cewa wani ya shiru, ko kuma yin wasa da tsakuwa, ko wasa da handset, ko kallakalle mara ma'ana, ko mutum ya dinga sosa kafar shi, duk wannan yana cikin lagau. Duk abin da zaka yi zama hankalinka baya kan hudubar da ake yi malamai suka ce wannan malagau ne ina fata mun gane wannan to wanda diye wani abu irin wannan au ta khadda ko yazo yana tsallaka mutane mun yi bayani akan wannan a karatukan baya cewa babu kyau ka zo sallar juma'a ka danga dafa ka fada mutane kana tsallakawa in banda inda aka samu istisna'at na abin da ya zama dole kama a ce kai ne mai kiran sallah ka kira sallah zaka shigo kai ne mai tada janareto ka je ka tada janareto za ka koma wajenka ko wanda ya fice saki alula ko wani abu makamancin haka amma wanda kawai so yake yaga wani waje a can gaba yana so ya riski wajen to wannan in yayi haka kanat lahu zuhura to kaga tunda aka ce ba shi da juma'a ana nufin duka falalolin juma'a ba zai samu ba sai dai kawai gurgurdan ladan azhar shine wannan shahidi ne da ya inganta wancan amanance ina fata mun gane wannan falalan da yake samu na juma'a gafarta zunubai na kwanaki bakwai da bonus na kwana uku da kaza da kaza da taruwan da za a yi din alahira kowa kusancin shi da Allah gurgurdan kusancin shi da liman da wane ne duk falalan da ka sani a juma'a to wanda duk yaje wani abu mai suna wasa ko shiririta ko tsallaka mutane a cikin hadisi manzo Allah yace ba shi da juma'a sai dai azhar ma'ana ba a bin shi bashin sai ya sake sallah amma dai falal da ake na bai samu ba na fata mun gane wannan jama'a wa kana yaqulu manzo Allah ya kasance kuma yana cewa man takallama yawmal juma'a wal imamu yakhutubu fa huwa kamathal al-himari yahmilu asfara wanda yaje yana surutu ranar juma'a liman yana huduba fa huwa wannan mutumi kamathal al-himari kamar jaki ne yahmilu asfara wanda ke dauke da dubga dubgal tafai wannan asali misal ne daga cikin amsalul qur'aniya da Allah yake cewa masal ladina humilut tawra thumma lam yahmiluha kamathal al-himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladina kadzabu bi ayati Allah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin cikin baqara ne ko juma'a sauri cikin juma'a Allah yace misalin mutanen da suka dauki at-taura Allah ya ba su hadda at-taura amma ba sa aiki da ita kamar misalin jaki ne dauke da kayan littafi ma'ana mutumin da ya rubuta al-Qur'ani zai aiki da shi baya tilawarsa baya fahimtar ma'anarsa baya lazimtar hikimar da ke cikin al-Qur'ani da ladabban al-Qur'ani raban shi game da al-Qur'ani bai wuce raban da jaki yake da shi ba idan ya dauki littafi shine nauyi kawai yake sha bai da wani ainihin alfanu gare shi ina fata mun gane wannan ya dauke da kayan littafi to shine yayi wannan kwatance da irin shi allazi wallazi yaqul lahu ansit laysat lahu juma'a wanda kuma zai ce wa mai surutun nan kai kuma kai shiru mana shi ma bai da sallar juma'a wannan hadisi al-imamu ahmad ya fitar da shi sai dai isnadin shi bai inganta ba jama'a a cikin isnadin shi akwai wani mutum mai suna mujalid ibn sa'id malamai sun ce da'ifi ne malam muhammad nasiruddin al-albani ya tabbatar da wannan riwayar nan a cikin lamba ta 1760 na abda'ifa haka a cikin littafin aslu sifatus sala da cikin mishkatul masabih a cikin lamba ta 1397 duka ya tabbatar da cewa wannan riwaya bata inganta ba sai dai tana cikin shawahid da za a iya isti'nasi da su za a natsu da cewa suna da asali saboda mun ji riwayoyin sun zo da ainihin abubuwa ire-iren waɗannan abinda kuma ba za mu tabbatar ba shine tabbatar da wannan kwatancin wa qala ubay ibn ka'ab ubay dan ka'ab yace qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawmul juma'ati tabaraka wa huwa qa'im wata ranar manzon Allah yana huduba a sallar juma'a sai ya karanta sura tabara mun ji a baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta alqur'ani a cikin hudubarsa ko to a wannan karan mai bada labari ubay dan ka'ab yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratu tabara wa huwa qa'imun yana tsaye fa zakkarana bi ayyamillahi yamana wa'azi yatna sadda mutashin duniya wa abu darda'i aw abu dharrin yaghmizuni in ji ubay dan ka'ab ina zauna kusa da sahabi ko dai abu darda'i ko abu dharrin sai yana zungurata yana taba ni fa qala sai ya ce da ni mata unzilat hadhihi sura ce kai wannan sura yau shaka soka da ita fa inni lam asma'aha ila al'ana ni ban taba jinta ba sai yanzu dinnan fa ashara ilayhi an iskut, sai shi mai bada labarin Ubayyu bai magana ba, sai mai ishara irin da ake ma yaro shuru, kaga dai bai magana ba. Falan man sarafu, da aka idar da sallah gaba daya, qala, sai yace sa'altuka, yace kai Ubayyu na tambaye ka, mata unzilat hadhihi sura, falam tukhbirni, yana so ya tuhume shi da boye ilimi kenan, dan yaga Ubayyu babban malamin Qur'ani ne ko, Allah ma ya san da malta shi a Qur'ani, hayi aiko a gaishe shi, manzo Allah yana sauraron karatun shi, yana da gaskin manyan masana al-Qur'ani, ya kake so ka boye min ilimi, naji wani sabon karatu na tambaye ka shi aka so kar ba ga mun ba. Faqala, sai Ubayyu ya ce mishi, innahu laysa laka min salatikal yawma illa ma lagauta, baka da wani abu a cikin sallar ka banda wannan wasan da kai, baka tsira da komai ba sai shirman da kai. Fa zahaba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, sai shi wannan Abu Darda'i a wata riwayar Ibn Mas'ud ne, sai ya tafi gun Annabi sallallahu alaihi wasallama, fa zakara lahu dhalika, yaje ambata wa manzon Allah gafata wadda Ibn Ubayyu dan Ka'ab ya bayar, wa akhbarahu billazi qala lahu Ubayyu, yace ka ji ya manzon Allah daga tambaya kawai, ina neman ƙarin ilimi, na ga malami kusa da ni, ana huduba, nayi magana bai bani amsa ba, daga baya yace ban da sallah, sai manzon Allah, faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah yace sadaka Ubayyu, Ubayyu gaskiya ya gaya maka. Jama'a, wannan hadisi ne ingantacce, kuma Ibn Majah ya fitar da shi, kafin Ibn Majah al-Imam Ahmad ma ya fitar da shi, gashi mala yace zakarahu Ibn Majah, Imam Ahmad ya fitar da shi daga ainihin sahabi Abdullahi dan Mas'ud, shi ma ya bada wannan labarin. Haka malam Albani a cikin As-Sahiha ya inganta ko ya hassana isnadin wannan riwaya a lamba ta 2251. Da haka jama'a, mu kiyayi wannan. Wa alaikum salam. Eh, falalar da bai samu ba ita ce falalar registration da ake, attendance da mala'iku suke samu bai dauka ba, da a dauki sunan shi ba, amma dai ya samu sallah. Idan ya zo yin sallah kuma ya yi wani abu irin wannan, to ya rasa ragowar makinin, sai dai ya yi azahar, za a ba shi ladan azahar, ko kuma za a sauke mishi zimma, ba abin shi azahar ɗin wannan rana, bisa abin da wannan riwaya suke nuna wakin. Jama'a, yana da kyau mu kiyaye wannan, muna yawan yin waɗannan kurakuran, ana huduba, mutane suna latsa waya, ko a kira waya kaka amsa, sai mutum ya amsa ya ce ana huduba ne zan kira ka, ayya kada ka samu matsala, ko kuma wani ya aika da text message, duk yana cikin haka, da ainihin magana, ko da yara ne ka bar su masallaci, idan suna magana, idan ba za ka iya hana su da ishara ko da ainihin harara ba ko, to karka musu magana, ba a so a ji kai magana. Sam, mun karanta kwanaki cewa a cikin wannan littafin na Al-Ajwatun Nafi'a ta Albani, yace daidai da salati, da idan liman yana cikin huduba yace an rasulullahi ba a amsa wannan salatin, shuru ake yi, abinda ya rajjanta kenan, yana na a cikin wannan littafin, ina ba ta mun gane wannan, kaga dai matsayin salati ko, to ina kuma ga surutu ko hayaniya da sauransu. Haka addu'a da liman yake yi a ƙarke, in hatta kama zai yi addu'a ba a amsawa, a ita cewa amin amin amin, shuru ake so a ji kamar babu kowa a wajen, ina fata mun gane wannan. Na'am. Eh,
ya sha kamar wanda yake bai yi alwala ba,
to idan aka zo masallaci a dama, dai manufa ita ce a juri yayi shiru, da haka da wanda ya alola, da wanda Allah shi ta karye, da wanda yanzu ya iso, da mai wucewa ta wajen, da kowa wajibi ne ya shiru. Abinda zan iya tuna kawai wani lokaci Malam Albani ya bada fatawa cewa idan wucewa za ka yi a irin masallatan nan da na zamani, irin yanzu ko ina akwai masallaci, alakai ka tafi wani masallacin ka dawo wani waje ana yin huduba, to anan in kai surutu ba kai lagau ba, ma'ana ba zai bata maka wata juma'a ta ka ba amma dai baka kyauta ba dan ka fawwace manufar su ake kowa hankalin shi ya koma kallima sannan sai da fiye wata na alula bayan an fara huduba haramun ne dan san alqur'ani dan shin ciniki ne ko to an hana idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bay sannan yana daga cikin kuskure har ila yau tahowa ba da alula ba koda sallah ce ga magari yin alula daga gida shine asalin falala saboda idan kayo Allah daga gida ka taho duk inda ka taka ka daga ana gafarta maka zanubanka ana share maka su wanda bai Allah ba fa bai da wannan falala dan haka mutane su saba da yin alula daga gidajen su innama idan ya zama wani larura ko karewa alula ta hukunta baka da alula a daidai wannan lokacin sai kai alula amma mutun ya dinga ta'ammudin zuwa masallaci ba alula wannan yana fawwace ma kanshi falala ne mai yawa dan haka a takeice kowa kawai ya shiru hatta da dan agaji ya dinga ishara da hannu ne dan agaji mai gyara sahu in ta kama sai ya gyara sahun shi ma kenan in bata kama bai ne muri zauna ya saurari huduba domin ana huduban nan su ake kowa ya zauna ya saurara dan huduban wani bangare ne na sallah idan an fara sallah ba a so a ji wani na magana to haka an fara huduba ba a so a ji wani na magana in dai shi ma ɗaya ne daga cikin members na wannan congregation din sawa'un yayi alula ko bai yi ba yanzu ya iso ko kuwa ya iso akan dan express zai bashi kuɗi to ciniki suke yi kenan babu ciniki da express shi ma yayi ne wuriya sallah idan an gama sallah fa idza qulti salatu fantashru fil ard sai a biya shi kuɗin express din shi ko kuma tun daga can a biya shi kafin a taho na fata mun gano ne in ta kama kenan duka ba ilman bi annahu an fada a baya cewa zuwa da kafa mai falala sallar juma'a wato awwane jama'a saboda jahilci ya riga ya mamaye mutane shine irin magana da malal bani yake fara Allah ya gafarta mishi ahlus sunna makamin mu kawai shine karatu kullum mu karanta qur'ani da hadisi mai aiki da shi sai aka waye gari ahlus sunna ba ma yin karatun da ya kamata ne malaman wasu sun yi ba sa koyarwa wasu babu su yi babalanta nasu koyar wanda suka tashi suna koyarwa ba su iya karatun yadda ya kamata ba sannan mafi yawan masu tutiyar su ahlus sunna ne ba sa zuwa inda ake karatu yanzu kallin nan masallacin nan namu da duk wani masallaci duk irin taruwar da ake ana sallah sallar juma'a amma kullum ai sallar juma'a nan malam Musa mun shahi zai sanar cewa akwai karatu kaza akwai karatu kaza akwai karatu kaza amma babu wani wanda yake sabon zuwa masallacin da zai tunanin bari ya zo ya ji karatun haka kowane masallaci masallacin dan ja shekaru da dama idan an tashi sallar juma'a ana yin wani karatu da malam Shaibu yake yi ranar juma'a zuwa bayan la'asar wani lokaci da makamantansa haka wani lokaci ba a kawo mutum 50 a masallacin amma kuma sallar ta fi mutum 3000 hala duk sauran babu ruwansu da magana bari su koyi ilimin addinin da za su yi ibada da shi kuma ba su iya ba kuma ba su damu sai sun koya ba to wannan jahilcin da ya darkake mu ahlus sunna kaga na farko dai waɗanda ake cewa malamai ba kowa ne yayi karatun da ya kamata ya malanta ba na rantsi da Allah ba kowa bane qillatun jiddan ne suke karatun sai ƴan takife ire-iren mu kenan waɗanda suke hawa abin da yafi karfin su sai kuma waɗanda suke suna da ilimin amma kuma ba sa karantawa sun zama ƴan kasuwa sun zama alhazan birni sun zama ƴan siyasa sun zama sai dai wa'azin walima da wa'azin tarurruka malamai ne kuma dakaku wasu ma sun bar ƙasar suna ta yawo ba su Switzerland ba su China ba su Madina suna neman kuɗi suna siyo kayayyaki suna sayarwa a kasuwanni a Kano da Sokoto da Maiduguri da Zaria duka suna sai zama ahlus sunna suna cikin taihi dama waɗanda ake ganin haske su ne su malam Ja'far da su malam Albani marigayi Allah ya gafarta musu gaba ɗaya yanzu da babu su fa to shikenan ittakhadha an-nasu ru'asa'an juhala yanzu haka muke rayuwa ƴan kaɗan ne malaman ƴan kaɗan ne ƙilla ba a jumuriyar mafi yawansu to ahlus sunna wajibi ne su dawo cikin taitayin su tsaya su yi karatu na gaske qur'ani sunna da sauran ilmomin addinin musulunci da kuma dabbaka karatun to nan ne kuma gizo yake sakar har ila yau akwai inda ana karatukan amma babu tatbiki in an karanta kawai an ji falala sai kawai a tsallake yannan ka je masallatai da dama zaka tarar wani masallacin sai a ce maka an soke Bukhari an soke Muslim an soke Abu Dauda yanda ana Ibn Majah amma ba za ka ga asarin waɗannan littattafan a jikin sallah da addini da mu'amala da azumi da maganganun mutanen masallacin sai kuma ba su san koda babu daya a cikin Bukhari ba. Ina fata mun gane wannan jama'a, amma gashi zaka ji suna alfahari ai duk malamin wane ya sauke mana su. To ga wannan karatun ya zama irin katin zulke kenan, babu aiki. To kenan matsalolin sun mana yawa jama'a. Waɗannan kurakuran na Juma'a da ake ta bayyanawa da wuya ka samu wani masallaci a cikin masallatan da suke cikin environment din namu, wanda ya zaka tara ana kokarin kulawa da gyara waɗannan kurakuran. Kai in ka samu ma inda aka san waɗannan kurakurai ne, to ka samu ma waɗanda suke da consciousness a cikin addinin suke nan, inda ma aka fahimci cewa kurakurai ne. Wasu wuraren ma ba a ma fahimci waɗannan abubuwan kurakurai bane, ka annaha umurun musallama aw ka annaha sunanun wa atharun salafiyatun nabawiyatun fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga maganar Imam Adh-Dhahabi da yake cewa ina malamai suke yace fa kitu la arahum illa fi kitabin aw tahta turabin, ci babu malamai ni ba na ganin su sai a cikin littafi in naga sunan su ko kuma aka cin mu ga kabarin wani malami. Allah ya tsare mu. A takaice jama'a, ba daidai bane ana cikin huduba ayi surutu koda wani iri ne, sai in wanda ya zama la budda babu makawa sai an yi shi. Wannan kuma za a kaddara wato larurar sane da gwargwadon abin da ya faru. Ina fata mun gano, amma duk surutun da za a iya bari sai an yi sallar to wajibi ne a bashi. Wanda bai bashi ba kuma yana fuskantar hadarin ya zama ya rasa ibadarsa, ya rasa falalarsa. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Idan mutum ya rasa Juma'a zai azhar ne, ya rasa Juma'a gaba ɗaya babu inda zai samu. Ko wannan da ya zo ya yi sallah ya yi magana, ba zai yi azhar ba, ba zai azhar ba, ba sai ya sake wata sallah ba. Kwarai kuwa a irin wannan yanayin da muke da masallatai da dama, in ka je wani masallaci ka ga an idar sai ka sheka da gudu ka tafi wani masallacin da kake sa ran za ka samu. Jimal Albani, to wallahi ba zan iya tunawa ba. To wallahi ban san abin da ya dogara da shi ba, cewa Malam Albani marigayi ya faɗi cewa a fatawarsa idan ka zo masallaci baka samu Juma'a ba, to sai dai ka yi sallar azhar a nan wajen, ba za ka je masallacin ba. Wallahu alam, kai za ka iya tana dalilin da ya faɗa? To wallahu alam, ban sani ba gaskiya. Zuwa a makare na da gaskiya abin da ke taimakawa. Baya ga haka kuma ɗabi'ar rayuwarmu da surutu ya mana yawa, dinin mutum ya zauna duk abin da ana faɗa sai ya yi comment, ko dinin da ya ga wani ya gitta sai ya yi gulmarsa, ko sai ya ambace shi, wani kawai zai ga wani ya wuce ne bai ta dama wani na garin nan, kaga yadda ya shar, ko kuma ya taɓa wani ce juwa ne shi ma sai yanzu ya zo. Duk irin wannan shi ne surutun da bai da wani fa'ida, ko kuma kamar irin na wannan irin na ustazai kenan, ana cikin huduba sai limamin ya wani kuskure, yan arabiya da sun ji yayi ma marfu'i nasba sai ya taba dan wanshe ce ya daki siba wai, to zo kuma ka daki sallarka, ko kuma ya ji an faɗa hadisin da bai inganta ba, ko ba haka lafazin ya san shi ba. Shine irin wannan abinda wannan yayi ma Ubay dan Ka'ab, ko Abdurrahman yayi ma Ubay dan Ka'ab cewa wannan sura ya shaka soka da ita. Kaga dai mas'ala ce ta ilimi yake so ya ƙara da ita. Da haka in ka ji liman ya karanta hadisi wanda bai inganta ba, shikenan kawai sai ka shu. Ba ce ka yi tsaki ba, idan an gaba, idan ka isa ka mishi nasiha sai ka je ka mai nasiha. In baka isa ba, ka rabu da shi. Saboda al'amarin hadisi yanzu al'amari ne mai sauki. In ya je ya yi shirman da zai yi, duk mutane a dage suke ganin shi. Da wuya mutane yanzu su taru ƴan makaranta ka gaba su san inda aka kwana game da hadisi ba. Da haka in ma ya yi shirme an sani. In ka isa ka mai nasiha zai karɓi nasiha, ka sai ka je ka mai nasiha. Amma ka yi tsaki ko ka ce wa ɗan uwanka ka ji limamin nan ko lokacin da muke koyan hadisi ya ki koya, yanzu gashi ne ya zo yana kuskure. Irin wai ku kun yi abin nan tare da shi, kun yi diploma a duke tare da shi. Alaikum salam. Idan mutum ya gama, baka zo katun da muka yi a baya bane, ina jin ko idan mutum ya gama hutul haja da sauransu amma ba'du fa yaqulullahu ta'ala تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت كذا 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 يتجن ايوي ان يكاو اند يكي غنين يا عيسى سي kuma ya tsaya iyanan ya sake yin ya sake zama in ya miƙe ya ci gaba ko ya dauko ta sura dan ba tilawa bace ai yanzu yana yin wa'azi ne da ita to ba sai ya rera ba ba sai yayi ainihin wato taganni ba na'am atishawa baya daga ciki dan ko a sallah idan mutai atishawa yace alhamdulillah ya halasta a ce mishi yarhamukallah hadisin bukhari ya tabbatar da haka wannan da aka mushe da atishawa aka amsa aka yi hayaniya manzo Allah daga baya me yace musu ita wannan sallah babu komai a cikin ta sai tasbihi da tahmidi kaga wannan abun yana cikin tasbihi da tahmidi ai daka in ta kama har mutun yayi wani ya amsa mishi babu komai kwarai kuwa idan ta kama ai na ji mu yi magana akan wannan ma idan ta kama za a fassara huduba ko wani bangaren ta babu laifi a fassara a cikin hudubar malamai su yi maganganu da yawa fatoyin malaman zaman nan su bin ba salih munajjid su usaimin da makamantansu akan hukuncin yin huduban ma gaba ɗayan ta da wani yare suka karkata a karkashin cewa tunda dai ita huduba wasu suna ganin ai iltizami da larabcin zalla kamar su ibnu taymiya ibnu hazm saboda haka ne kawai shari'a wasu kuma suka karkata daga baya dinnan akan cewa a'a tunda manufar ta wa'azi ne so ake a saurara a gane babu laifi ai amfani da majority suwaye suka fi yawa idan wanda suka fi yawa a wajen ba su jin yaren larabci za a iya yi da yaren da suke ji ko a yi da larabci a fassara musu muhimman abubuwa to har wannan fassarar da ake yi in dai ta liman ya ga dacewa yi ta tsakanin kiran sallah da ta da ikama ta zama juz'u min al-khutba idan ko ya ga dacewa yayi ta bayan an idar ne to nan ba ta zama cikin hudba ba ko kuma wani yakan yi ta kafin a zo a fara hudba to nan ma ba ta zama cikin hudba ba da haka ya danganta a inda aka ga dacewa sanya ta ne sai dai daga inda ya fara jiyo muryar liman idan ya kusanci masallacin kamar a bakin masallaci ko bakin kofa ko makamanci haka kafin ya zauna a inda yake jiyo muryar liman to anan wajibi ne saurayi ya shiru amma daga gida inda ya taho baya jiyo muryar liman ba dole bane sai ya shiru zai iya wani zancen da ya kama shi zai iya wata harka da ta zama mishi dole wasu masailin jama'a za mu kawo kansu insha Allah a hankali a hankali wallahu ta'ala a takeicen takeitawa mallam yace wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace yahdurul jumu'ata thalathatu nafari mutanen da ke zuwa juma'a iri uku ne rajulun hadaraha yalghu mutumin da yazo yana yin wasa yana tambele wa huwa hadduhu minha wannan wasa da tambele shine raban shi a juma'a wa rajulun hadaraha yad'u da mutumin da yazo yana addu'a yana neman wata bukata ne a wurin Allah fa huwa rajulun da'a da Allah azza wa jalla shi kuma mutun ne kamar kowanne mutun da ke roƙon Allah insha a atahu idan Allah ya ga dama ya bashi wa insha a mana'a in kuma Allah ya ga dama ya hana shi akwai mutanen da suka je juma'a buƙatar su kawai shine su ta addu'a ba ibada ta dame su ba kamar mutane ne suka je makka wani ya je makka bai cika damuwa da sha'air din ba tsayuwar arfa da jifa da kwana a muzdalifa da wuni a kaza ba shine ya dame shi ba bukatun duniya da yake nema rabbana atina fid dunya hasanatan wa lahum fil akhirati min khalaq sun fi damuwa da Allah ka bani ya'ya Allah ka bani dukiya Allah ka bani mukami Allah ka sa na samu mukami kaza da nake nema Allah kwangila kaza da nake nema Allah ka sa na samu duk wanda ya taba zuwa maka ko yake zuwa ya san wannan zaka ji mutane baya addu'a Allah ya gafarta mai zunuban shi baya addu'a Allah ya sa ya cika da imani baya addu'a Allah ya jikan iyayen shi ko malaman shi ko Allah ya kawo addinin musulunci dauki a kasar su duk wannan ba damuwar shi bane amma duk addu'ar duniya zaka ji ta anayi ina fata mun gane wannan to wannan da yazo yana irin wannan addu'o'in na duniya zalla to raban shi kenan idan Allah ya ga dama ya amsa in Allah bai ga dama ba ya hana shi wa rajulun da ko mutumin da hadaraha yazo juma'a bi insatin yayi shuru wa sukutin ya saurara wa lam yatakhatta raqabata muslimin bai dafa kafadar wani musulmi ya tsallaka shi ba wa lam yu'zi ahadan bai cutar da kowa ta hanyar ka taka wani ko ka hararu wani ko kai zagi wani ba ko kai wa dan agaji rashin mutunci ba fa hiya kaffaratul lahu wannan ta zama kafara gare shi shi wannan mutum ila yawmil juma'atin lati taliha har zuwa juma'ar da ke tafe wa ziyadati thalathati ayyamin da karin kwana uku za a gafarta mai zinuban kwanaki 10 in advance wannan shine kawai samfalal juma'a kenan wa zalika anna Allah azza wa jalla yaqulu saboda Allah yana cewa man jaa bil hasanati falahu asharu amsalha wanda yazo da aiki mai kyau za a ninka mishi 10 irinta to juma'a aiki ne mai kyau na wuni guda daga sai a gafa mutun zinuban kwanaki 10 ina fata mun gane wannan jama'a zakarahu ahmadu wa abu dauda al imamu ahmad da abu dauda suka rawaito wannan hadisi daga amru dan shuaibu an abihi an jaddihi wannan isnadi ne kyakkyawa kamar yadda malamai suke cewa wa kana idza faraga bilal min al adhan manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya kasance da zaran bilal ya gama kiran sallah akhadha an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al khutba manzo allah sai miƙe fara khutba wa lam yaqum ahadun yarka'u raka'ataini albatta da dai babu wani da zai miƙe ya fara raka'a biyu ya fara yin tahiyatul ko abin da suke ce masa sunnatul jumu'a alqabliya wa lam yakun al adhan illa wahidan da dai kiran sallan kwaya daya ne gel wa hadha yadullu ala anna al jumu'ata kal eid wannan yana gwada mana cewa sallar jumu'a kamar sallar idi ce la sunnata laha qablaha ba ta da lafila ta sunna ratiba gabanin ita wa hadha asahhu qawlai al ulama wannan shine mafi ingancin zantuka guda biyu na malamai wa alaihi tadullu sunna kuma wannan shine abinda sunna ta nuna fa innan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kana yakhruju min baitihi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana fita daga gidansa fa idza raqiya al minbar idan ya hauka minbari akhadha bilal fi adhan al jumaa sai bilal ya kira sallar jumaa fa idza akmala idan ya gama kiran sallan akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fil khutbati min ghairi fasl sai manzon allah ya dinfaru huduba ba tare da an tsaga tsakanin huduba din an yi wata gaba tsakanin ta da kiran sallan ba wa hadha kana ra'ayi aini wannan shine abinda kowa ya gani da idansa fama ta kanu yusalluna sunna to da yaushe ne ake yin wannan sunnatul jumaa alqabliya din wa man zanna annahum kanu idza faraga bilal radiyallahu anhu min al-adhan wanda din yace idan bilal ya gama kiran sallah Allah ya kara masa yadda qamu kulluhum wai sahabbai suna miƙewa gaba ɗayan su faraka uraka ataini si raka'a biyu fa huwa ajhalun nas bis sunnah wannan yafi kowa jahil da sunnah wa hadha alladhi dhakarnahu min annahu la sunnata qablaha huwa madhhabu malik wannan abinda muka ambata cewa babu wata sunna kafin sallar juma'a shine madhhabin imamu malik wa ahmad da imamu ahmad fil mashhuri anhu a cikin fatawa mafi shahara daga imamu ahmad wa ahadul wajhaini li ashabi shafi kuma shine daya daga cikin fuska biyu na fatawan mazhabin imamu shafi a zahiri dayan fuskar kenan shine masu irin wannan fatawar kamar yadda zamu zo mu ji da kuma mazhabin da bai ambata ba anan shine wanne kenan hanafiya wannan magana da kuke jama'a za ku ji ya dau zafi akan ta zai maganganu masu kaushi akan ta sosai kusan wannan karatun da karatu na gaba wata kila ma sai mun buƙaci wasu littafai da zamu ƙara bayanai akai a takeice jama'a maganganu ne guda biyu ya hada idan muka koma baya zaka ji ya ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin huduba da zaran an gama sallah sannan kiran sallan kwaya ɗaya ne to dangane da mas'alan kiran sallah kwaya ɗaya ne ko kwaya biyu bari mu fara tattaunawa akan ta kafin mu kai kan wannan wanda ita ya riga ya mana bayani akan ta dalla dalla yadda abu yake jama'a ina fata ƴan uwa su ƙara komawa cikin wannan littafi na al-ajwatun nafi'a an as'ilati lajnati majlis al-jami'a na malam muhammad nasiruddin al-albani fatawa ce da lajina kwamitin masallacin jami'ar Dimashka suka rubuto malam Albani Nasiruddini suna tambaye shi akan wasu masail wanda suka shafi addini. Malam Albani ya dauki alƙalamin sa ya musu ba su amsa dangane da wannan masail da suke da alaka da sallar Juma'a. Asalin tambayar ko littafin ya rubuta shi tun hijirar shekara 1380 kwatankwacin shekara 50 da wani abu kenan, yanzu kamar 56 jama'a. Littafin ba na yau bane, a daina mutane ƙarya ana cewa sababbin littafai. Duk wanda yake wannan magana an kafi littafin ya girme shi shekara 56 ba nan kusa ba, banda baba anan da wuyan a cikinmu wani ya kusa da 56 nan, da wuya wani ya kusa ma da ita, ba haka bane? To daga cikin tambayoyin shine ina hukuncin kiran sallan wanka da ake cewa kiran sallah na farko da zaka ji? Galibi a masallatan garuruwan mu za a yi sallah karfe 1:30 ko karfe 2, tun 12 da kwata sai ka ji ladan ya kwada kiran sallah. Wannan ana cewa kiran sallan wanka. Daga nan mutane da sun ji wannan kiran sallah, wanda yake da niyya sai ya fara shi. Wannan kiran sallah a takeicen takeitawa, Malam Albani tattauna mas'ala ya tabbatar da cewa aslan abinda ya faru, sahabi a Usman dan Affan khalifan musulunci na uku, Allah ya gafarta mishi, Allah ya mishi ainihin ya kara mishi yadda, a zamanin shi ne ya lura cewa mutane sun yi yawa a gari, kuma ashgal na rayuwa neman duniya ya fara yawa, Madina ta zama bariki birni, kuma duk inda bariki birni yake kowa ya san akwai maddiya, akwai materialism. In gari ya waye kowa na neman yadda zai yi sababin, sai ya ga ana makara zuwa sallar Juma'a. Don haka yana da wani gida a kasuwa a Madina, ba a masallacin ba, sai ya ce a dinga zuwa kafin lokacin da za a fara huduba, a je can a sanar da mutane cewa lokacin sallar Juma'a yayi, kowa ya ba abin da yake kama hanya. To hanyar sanar wannan ita ce sai a je a hau kan wannan gidan nashi sai a kira sallah. Wannan kiran sallah haka ake ta yin shi, sahabbai basu mishi inkari ba, sun ga dacewar haka. Akwai abubuwan da yawa da sahabbai suka mishi inkari saboda basu ga dacewa haka ba. Alal misali cika sallah da yake yi a aikin Hajji Amina, sahabbai su Ibn Mas'udin sun mishi inkari saboda wannan ya saba wa sunna, kuma babu wani uzuri na yin haka, dan uzurin da ya kawo a lokacin cewa shi yana ganin Makka gida ce a wurin shi. To manzon Allah ma Makka gida ne a wurin shi, amma idan yazo sai abinda aka ga yayi na kasuru da kuma aljam'u bainas salataini taqdiman, ko to ana nan zamanin sarakunan Banu Umayya, zamanin Marwan da wasu sarakuna da suka biyo bayan shi, da gaskiya yayin shi su Abdul Malik dan Marwan kenan, sai suka sa aka dauko wannan kiran sallah daga kasuwa aka kawo shi bakin masallaci, sai a yi shi a bakin masallaci, daga karke ma aka shigar da shi cikin masallaci, sai aka canza ya zama za a yi kiran sallah maimakon na sunna shine a yi a wajen masallaci, sai aka shigo da wannan na sunna cikin masallaci, ana yin shi a gindin mimbari bayan liman ya hau ya zauna, shi kuma wancan na kasuwa sai aka kawo shi bakin masallaci ana yi, sai zama gaba daya an lalata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da al'amarin kiran sallah ranar Juma'a. Daga karke Malam Albani da yake muhaqqiqi ne sai ya ce to a yanzu abin da ya kamata a gane idan akwai bukatan kiran sallah na farko, kamar yadda sahabi Usman dan Affan ya ga bukata yasa ake yi, ko yace to idan akwai bukata babu laifi sai a je wani waje a yi, yace ko a sanar ko a dinga yi a gidajen radio gurgurdan bukata, kamar yanzu da ake da hanyoyin sadarwa na zamani da dama babu laifi a ainihin yi a gidan radio ko wani abu makamancin haka, ko a je kasuwa a yi tashoshin mota, filayen jirgin sama, kasuwanni da sauransu, duk sai a dinga kira musu sallah don mutane su san lokaci idan akwai bukata. Yace kai a yanzu ma babu bukata, domin kuwa a wancan lokacin saboda kiran sallan da ake a masallacin, da Madinan dan karamin gari ne, idan aka kira a masallaci kowa zai jiyo a ƙwaryar Madina, dan ƙwaryar Madina a lokacin bata wuce iya inda yanzu masallacin manzon Allah yake ba, domin wannan makabarta dake cikin masallaci Baqi'ul Gharqad da bayan gari ne, kawo ko yanzu jikin katangan masallacin ne kawai hada da ita, sai kwatanta ga inda masallacin yake ga kuma inda wannan a makabarta take in aka kira sallah daga cikin masallacin nan ba dangi na gine ba wanda ke bakin makabartar baqiul karqar zai iya ji ina fata mun gane wannan dan gaba da wurin bai wuce fadin gaskiya lai a wurin nan ba ya kai to kenan ada idan an kira sallah za a ji in an kira tunda babu mukabbir sound babu loudspeaker ko amplifier to a yanzu kuwa a inda mutane suke rayuwa galibi a masallatai akwai loudspeakers wanda idan an kira kiran yana kaiwa wurare masu nisan gaske wanda murya ta dabi'a ba ta kaiwa kenan inda ji ake so mutane su yi da kuma ana tsoron ba sa jiyowa su ta tunanin ko an kira ko ba a kira ba hasrar sallah yanzu ko za su jiyo an kira sallah sannan aslan ma kuma ana so mutane su zo masallacin ne a kira sallan suna masallacin dan su samu falalau ko dai su samu ladan wanda ya sadaka da raƙumi ko da saniya ko da rago ko da kaza ko kuma alal aqal ladan wanda ya sadaka da kwai ba a so musulmi ya gaza nan ko to kaga wanda da yake ne wannan falalar ba zai same ta ba in yana jira sai ya ji kiran sallah daga inda yake sannan ya taso ina fata mun gane wannan karke kenan abin da yafi dacewa masallatai su takaita akan al-azanul muhammadi kiran sallah irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kwaya daya in kuma bukata ta kama to ba a masallatai za a yi ba sai a je wasu wuraren da ake bukata ai irin yadda sayyidina usmana ba masallaci ba ina fata ƴan uwa dalibai su koma su kan taltafin nan dan su ji bayanai dalla dalla game da wannan abin da muke kokarin takaita ainihin ma'anarsa wallahu ta'ala a'lam jama'a ina fata mun gane wannan da haka shi zaka ga mu a masallacin mu na nan darul hadisi salafiya kiran sallah daya ake galibin masallatai wanda ake cewa na ahlus sunna ba sa iltizami da wannan sunnar to yana da kyau limamai su gyara ladanai su gyara kwamitocin masallatan ahlus sunna su tsoron Allah su gyara irin wannan magana ita ce ne ran nan cewa bambancin mu mu da muke cewa kanmu ƴan salafiya da sauran ahlus sunna ga magare ƴan izala shine su ba sa takaituwa akan aiki da sunna bisa fahimtar magabata su suna aiki da sunna ne kawai maftuhan duk abinda su suka riya cewa sunna ne ko suka karanta hadisi suka ga cewa sunna ne ko suka taso suka ga ana yi da sunan sunna sai ko su cigaba da yi mu ko cewa muke sai mun duba keke da keke shin sa annabi da su sahabbai da tabi'ai haka suka fahimci wannan karatun eh to wannan abun mu shine sunna wanda ba haka ba koda ahlus sunna suna yi ba sunna bane wani abu ne can daban ko bid'a ko sarrai ko jahilci ko karancin fahimta ina fata mun gane wannan Allah ya tsare to shine ya ci gaba da waɗannan bayanai da zamu karanta a yanzu daga inda yake cewa kun gare ya ambaci cewa wannan ita ce fatawan Maliku da Ahmad a cikin abin da ya shahara a mazhabin sa da kuma ɗaya daga cikin fuskokin fatawar mazhabin Shafi'iyya bai ambaci ainihin Hanafiya ba a zahiri Hanafiya suna da wannan fatawar kuma haka ya tabbata a littafan su cewa idan an kira sallah ta Juma'a kafin a fara huduba sai an miƙe an yi nafila da sunan sunnatul juma'a al-qabliyya suna kafa hujja da baina kulli adhanaini salatu hadisin da al-imamu Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Hakim da Baihaqi suka fitar da shi hadisi ne ingantacce cewa a dinga yin nafila tsakanin kowane kiran sallah da ta da iqama daga cikin wanda zan iya tunawa ya faɗi wannan magana karara a cikin Hanafiya akwai al-imamu Zaila'i mai littafin Nasbur Raya ya kafa hujja da ainihin hadisin da zamu zo na Mujina Abdullahi dan Umar akan cewa yana yin sallah a gidan shi kafin ya zo sallar Juma'a da kuma wannan hadisin na baina kulli adhanin salatun Zaila'i yace wannan dalili ne akan sunnatul Juma'a al-qabliyya haka a can baya an samu Imamul Auza'i da Ishaq dan Rawiya sun ba da fatawa da haka wannan fatawa har ila yau daga cikin Shafi'iyya al-Imamun Nawawi jama'a a cikin littafin khulasatul ahkam fi muhimmatis sunani wa qawaidil islam littafi ne da Nawawi yayi shi dan ya kawo hadisai da suke magana akan ka'idoji da sunnoni mujalladi uku kanana haka matsakaita muna da shi a nan sama yakan kawo babi sai kawo hadisai ingantattu sai kuma yace ga kuma babin hadisai masu rauni a cikin wannan mas'ala kwatan kwace da kaga bulugul maram sai dai kan raba tsakanin babin hadisai ingantattu da babin hadisai masu rauni game da mas'alar to shi ma yayi babi ya kawo waɗannan hadisai guda biyu baina kull azanin salatun da kuma hadisi Abdullahi dan Umar da aka ce yana tsawaita sallah a gidansa kafin zawali na ainihin nafilfili sannan ya fito masallaci zamu zo mu ji hadisin a gaba waɗannan suna daga cikin watakila malaman da Ibn Qayyim ke nufata da raddi ana domin kuma wannan bid'a ta yadu ne a zamanin su Ibn Qayyim ya zama a masallatai abin ya zama gama gari bayan ladani ya kira sallah kafin a fara huduba sai an ba mutane kaman minti 3 zuwa 4 zuwa 5 kowa ya nafila kamar yadda ake idan an kira sallah azhar ko an kira sallah magruba ko sallah isha bisa ka'idar sunna ya kamata ba mutane wani dan dama wata furja zamaniya a tashi ayi nafila ko to haka ake yi ma a sallar juma'a wannan zamanin nasu shi zaga Ibn Qayyim ya matsa akan magana akan cewa a sunna da zaran an gama huduba kiran sallah tashi ko za a yi huduba ba a raba tsakankanin su kaji kuma yace duk wanda yace a raba ayi nafila to wannan yafi kowa jahilci da sanin sunna game da sanin sunna wallazina qalu inna laha sunna daga cikin wanda suka ce wai akwai nafila a sallar juma'a minhum a cikin su akwai manihtajja wanda ya kafa hujja annaha zuhurun maqsura yace ai sallar azhar ce aka rage ta asalin juma'a sallar azhar ce fayathbitu laha ahkamu dhuhri irin wannan mutumin sai kaje yana tabbatarwa da sallar juma'a irin hukuncen azhar da haka daga cikin hukuncen azhar akwai as-sunnatul qabliya lil-zuhri wa hadhihi hujjatun da'ifatun jiddan Ibn Qayyim yace wannan hujja ce mai rauni kwarai fa innal jum'ata salatun mustaqillatun bi nafsiha sallar juma'a sallah ce mai zaman kanta tukhalifu az-zuhra tana saba wa sallar azhar fil jahri wajen bayyana karatu wal adadi da yawan raka'o'inta wal khutbati da hudubar da ake mata was shurutil mu'tabarati laha da sharuɗan da ake lura da su wajen tsai da ita wato wasiquha fil waqti sai dai suna dacewa ne tsakanin juma'a da azhar suna dacewa ne ana yin juma'a a lokacin sallar azhar ranar juma'a walaysa ilhaqu mas'alati an-niza'i bi mawarid al-ittifaqi awla min ilhaqiha bi mawarid al-iftiraqi danganta wannan mas'ala da ta shafi juma'a a sanya ta cikin abin da suka dace ba shi yafi a sanya ta cikin abin da suka shafa ban ba idan wani ya dauko cewa ayi sallar nafila ranar juma'a kafin ayi sallar juma'a yayi ilhaqin ta da azhar to mu ma sai mu dauko abin da suka saba mai ilhaqi kuma inda suka saba yafi inda suka kama da juna bal ilhaquha bi mawarid al-iftiraqi aula li'annaha akthar saboda sun fi yawa mimma tafaqa alayhi fiye da abin da suka dace da juna ko mun fahimci wannan jama'a wa minhum kaje mana farko raddi kenan yace wa minhum a cikin su kuma akwai man asbata sunnata laha huna bil qiyasi ala adh-dhuhri akwai wanda yace ayi mata ainihin wato nafila ne saboda qiyasi akan sallar azhar wa huwa aidan qiyasun fasid wannan qiyasi ne barnatacce fa inna sunnata ma kana sabitan an-nabi sallallahu alaihi wasallam domin sunna shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama min qaulin aw fi'lin na magana ko aiki aw sunnati khulafa'ir rashidina ko kuma sunna halifofinsa walaysa fi mas'alatina shay'un min dhalika wannan mas'ala ba ta da wani abu irin haka sunna daga manzon Allah ko na aiki ko na magana ko kuma daga halifofinsa wala yajuzu isbatu sunani fi misli hadha bil qiyas bi halasta a tabbatar da sunnancin wani abu a irin nan ba ta hanyar kiyasi ba a tabbatar da sunna ta hanyar kiyasi li anna hadha mimman aqada sababu fi'lihi fi ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallama saboda samuwar irin wannan sunna ta ainihin kafin sallar juma'a abu ne da an samu dalili sababi kullum mako wanda zai tabbatar da samuwar haka fa idza lam yaf'aluhu in ya zama duk da kullum mako ana juma'a amma ba a ruwaito manzon Allah yayi sunnatul juma'a al-qabliya ba walam yashra'ahu manzon Allah bai shar'anta da bakinsa ba kana tarkuhu huwa sunna to barin shi shine sunna kine ba yi ba ya shiga cikin babin sunnatut tarki kenan. Mun gane wannan jama'a fiye da shekara 10 a Madina. Amin shekara 10 a takeice a Madina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya zo Madina kullun yana sallar Juma'a. Ba a fasa ba. In ba halin tafiya ko wani abu makamancin haka ba. Amma kuma ba a taba ruwaito cewa yayi sunnatut Juma'a al-qabliya ba. Wannan ya nuna cewa baya yi kenan. Ba a taba ruwaitowa yace ayi ba. Wannan ya nuna cewa ba sunna bane kenan ko? To bari shi shine sunna ba yin kiyasi akan sunna azhar a tabbatar da sunnancin abin da babu dalili akan shi ba. Wa nadhiru hadha irin wannan shine an yushra'a li salatil idi sunnatun qablaha aw ba'daha. Yanzu wani kawai ya zauna ya ce ya kamata a dinga yin tahiyya, amin a dinga yin nafila kafin ko bayan sallar idi bil qiyas, yayi kiyasi kawai. Falidhalika kana sahihu annahu la yusannu al-ghuslu lil mayyit limabiti limuzdalifa. Dan haka ya kasance abin da yake ingantacce a aikin haji babu wata sunna da tace kai wanka dan kwanan da zaka yi a daren 9 ga wata, amin daren 10 ga wata a Muzdalifa bayan Asar ko Arfa ba. Wala liramil jimari, sannan bai halasta ba sunna bane kai wani wanka dan jifan ainihin jamarat ba. Wala lit tawafi, ba sunna bane kai wani wanka dan yin tawafi ba. Wala lil kusufi, ba sunna bane kai wanka dan yin sallar kisfewa wata ko rana ba. Wala lil istisqai, ba sunna bane kai wanka dan yin sallar roƙon ruwa. Li annan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabahu lam yaktasilu li zalika. Me yasa wannan ya zama ba sunna ba? Saboda manzon Allah da sahabbai ba su yi wanka ba dan yin roƙon ruwa ko sallar kusufi ko dawafi ko jifan shedan Amina ko kwana a Muzdalifa ba. Ma'a fi'lihim li hadhihi al-ibadati, tare da cewa duka waɗannan ibadoji annabi da sahabbai sun yi su, amma ba a ruwaito sun musu wanka ba. Dan haka babu yadda za a yi wani ya ce bari yayi kiyasi akan kaza, bari yayi kiyasi akan janaba ko yayi kiyasi akan juma'a ko yayi kiyasi akan daura harama ta shiga Makka, yace to dan haka tunda waɗannan ibadoji an musu wanka to waɗannan ma ya kamata a yi musu sunna ne. Babu wanda yake kawo wannan ashara. Ina fata mun gane wannan. To haka can ma wa minhum, sai kashi na uku yace daga cikin su akwai manihtajja bima zakarahu al-bukhari fi sahihi, an samu waɗanda suka kafa hujja da abinda bukhari ya ambata a cikin as-sahih din sa. Fa qala, bukhari yace babu salati qabla al-jum'ati wa ba'daha. Yadda babu yazo a cikin bukhari shine babu salati ba'da al-jum'ati wa qablaha, ba qabla al-jum'ati wa ba'daha ba kamar yadda ya ambata nan. Zamu zo mu karanta insha Allah a karatu mai zuwa daga cikin littafin Fathul Bari sharhin Sahihul Bukhari karkashin wannan babin, mu ji maganganun da Ibn Hajarin ya kawo dangane da fassara wannan babi da bayani ma akan me yasa Bukhari yace babu salati ba'da al-jum'ati wa qablaha. Ne kun bisa al'ada ya kamata ne yace babu salati qabla al-jum'ati wa ba'daha, kamar yadda ya faɗa game da Idi babu salati qabla al-Idi wa ba'daha. Wanda yake da Fathul Bari ya koma ya duba ya zaro mujalladin da ke da kitabul juma'a, a cikin kitabu salati akwai abwabul juma'a, sai ka zaro shi sai ka duba daidai wannan babu sai ka sanya alama sai ka zo da shi. Idan Allah ya kai mu zamu zo da aini Fathul Bari dan mu karanta, zamu ji maganganun Ibnu Qayyim anan da kuma ƙarin maganganun da shi Ibnu Hajarin ya ƙara a cikin wannan babu dangane da fassara wannan babu, da kuma shin babun ma yana nufin abinda suka ambata din ne ko kuwa Ibn al-Qayyim ya fi su gaskiya game da wannan radin da ya musu. Ina fata mun gane wannan jama'a. A takeice bari mu ji abinda shi Ibn al-Qayyim din yake faɗa. Yace Ibn Hajar al-Imam al-Bukhari yace haddathana Abdullah ibn Yusufa qala anba'ana Malikun an Nafi'in al-Ibn Umara. Al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisi daga babban malamin shi Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi, yace daga malamin su Maliku dan Anas al-Malikun al-Imam, daga Nafi'u daga Abdullahi dan Umar, ma'ana da silsila zahabiyya kenan ko, annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana yusalli qabla adh-dhuhri raka'atayn. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana sallah kafin azhar raka'a biyu, wa ba'daha raka'atayn, bayan azhar raka'a biyu, wa ba'd al-maghrib raka'atayn fi baytihi, bayan sallan magriba raka'a biyu a cikin gidansa, wa qabla al-isha'i raka'atayn, da raka'a biyu kafin sallar isha, wa la yusalli wa kana la yusalli ba'd al-jum'ati hatta yansarifa. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin wata sallah ranar juma'a har sai an idar da juma'a, fa yusalli raka'atayn, sai ya je ya salla raka'a biyu. A wata riwayan an tabbatar da cewa sallar nan raka'a biyu da yake yi a gidansa yake, sai ya ba masallaci yake. Za mu zo mu ji cewa idan za ka yi a masallaci, to ya kamata ka fito daga masallacin ne sai ka sake shiga masallacin, ko ka shiga wani bangare na masallacin, ya zama dai ka tsinka tsakanin shigarka masallaci lokacin yin sallar juma'a da kuma wannan ibada da za ka yi bayan ainihin wato sallar juma'a. Wannan hadisi kamar da malam ya ambata, al-Imam al-Bukhari ya fitar da ainihin wannan hadisi a cikin as-sahih dinsa. Sai malam ya ce wa hadha la hujjata fihi, wannan babu wata hujja a cikin sa. Wa lam yurid bihi al-Bukhari ithbat as-sunna qabla al-jum'a, Imam al-Bukhari bai nufin da wannan hadisi ya tabbatar da samuwar wata sunna kafin sunnar juma'a. Wa inna ma muraduhu annahu hal warada fi salati qablaha aw ba'daha shay'un, yana so ne yayi tambaya shin ko akwai wani abu da yazo game da sallar juma'a ayi nafila gabanin ita ko bayanta. Thumma zakara hadha alhadisa, sai kuma ya ambaci wannan hadisi, ai yana nufin annahu lam yurwa anhu fi'lus sunnati illa ba'daha, cewa ba a ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin wata sunna ta nafila ba sai bayan sallar juma'a. Wa lam yarid qablaha shay'un, Bukhari yana nufin ya gwada maka ne cewa wani abu bai zo ba dan tabbatar da wata nafila gabanin sallar juma'a. To ina ganin bari mu karasa wannan ainihin gabar, idan mun zo sai mu zo da Fathul Bari din insha Allah, saboda cikon magana ne yace wa hadha nadhiru ma fa'ala fi kitabil idaini, wannan yayi kama da abinda Bukhari ya aikata a cikin kitabul idaini. Fa innahu qala, domin a can ma sai yace babu salati qabla al-eid wa ba'da, babin da ke bayani akan hukuncin yin sallah kafin sallar idi da bayanta. Wa qala, sai yace wa qala abul mu'alla sami'tu sa'idan an ibn abbas annahu kariha as-salata qabla al-eid, ya kawo wannan ainihin asari daga Abdullahi dan Abbasin cewa yana kyamatar ayi sallah kafin sallar idi. Thumma zakara haditha sa'id ibn jubair an ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kharaja yawm al-fitr, ya ambaci hadisin ibn abbas wanda malam sa'id dan jubair ya ruwaito daga gare shi cewa ibn abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fita ranan sallah karama, fa salla raka'ataini, ya salla raka'a biyu, lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma, bai nafila gabanin ko bayan su ba. Wa ma'ahu bilal, yana tare da bilal al-haditha, dogon hadisin nan wanda manzon Allah yayi wa'azi har yaje mata wa'azi su kare. Fa tarjama lil-eid misla ma tarjama lil-jum'a, kaga sai yayi mai juma'a babi irin wanda yayi mai ainihin idi. Wa zakara lil-eid hadithan, ya ambaci ainihin hadisi ga sallar idi dalan ala annahu la yushra'u as-salatu qablaha wala ba'daha, wanda yake nuna cewa ba a shar'anta sallah a farko ko kafin ko bayan ta ba. Fadalla ala anna muradahu min al-jum'ati kazalika, wannan na nufin cewa ita ma juma'a abinda Bukhari yake nufi da ita shine irin wannan, cewa ita ma ba a shar'anta gabanin ita ba amma an shar'anta a bayan ta. Za mu saurara anan insha Allah, kafin mu tashi akwai tambihi da ran nan dan uwa malam Shitu ya muni akan wani kuskure da ya faru gare ni wajen ambaton hadisin wa rasulukal ladhi arsalta, na ainihin kissan wannan addu'a da aka ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wani sahabi, da sahabi ne zo manzon Allah ya koya mishi wa nabiyyakal ladhi arsalta, shi kuma da yazo sai ya ce wa rasulukal ladhi arsalta. Wannan hadisi na cikin sahih Muslim, da nazo ambatan hadisin sai nace sayyidina Ali ne, to wannan kuskure ne daga gare ni, ba sayyidina Ali bane, Bara'u dan Azib ne insha Allah. Allah ya saka ma dan uwa malam Shitu da alkhairi, shi ya mun wannan tambihi. Za mu saurara anan insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.